amfani da sanda in sun za su wuce wa ta ina kiransu zani ibada mine zani ibada riga zani ibada hula zani ibada takalmin girma irin FM 30 gauri I am a faithful being. I can go as far as to sign. My final fate is approved to prove my point to you.
Gauri, Gauri, Gaga, Gauri, 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 Gaga, Gauri, 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 Gaga, Gauri, 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 Gaga, Gauri, 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 Gaga.
Amfani da sanda in sun za su wuce wa ce ina kiransu zani ibada mine zani ibada riga zani ibada hula zani ibada takalmin girma irin FM 30 gauri
gauri gauri gauri gaga
music at housesongs.com.